to sai dai kuma kafin ma so mu tantance wakile wato delegate sai ga wata sanarwa daga Malam Nuhur Bado daya daga cikin ƴan takarar na cewa shi fa ya janye daga zaben bisa zargin cewa ba a tsara zaben bisa turba ba tunda tun farko sun buƙaci a yi ɗinki wato kato bayan kato to amma haƙi Alhaji Usman Ibrahim Jimeta na ko cikin ƴan kwamitin Ribado ya koyi min ƙarin hasai game da janye wanda suka yi
ba mu kaɗai muka yi korafin maganan wajen farfajiyar da za a yi wannan primaries ba sauran ƴan takara ma wanda ko ɗaya daga cikin ɗan takarar ma shi ma ya yi korafi a kan wannan da cewan wurin ba ta da tsaro ta musamman domin farfajiya ce wanda dandalin fili ne na Mahmud Ribado Square ba a da abunan jami'an tsaro wanda wace irin tsaro za a bayar a yi accreditation na yin zaɓe wanda hana wanda yake ba shi da zama shi delegate ne ya isa wajen inda ake jefa ƙuri'a wannan gaskiya ne dukan mu hankalinmu bai kwanta ba sannan ɗan takararmu Malam Nuhur Bado ya janye wa wani daga cikin ƴan takarar nan ko shi gwamna mai ci bindo ko kuma shi Mahmud Halilu to ina tabbatar maka dukkanin su biyu babu wanda Malam Nuhur Bado ya ambata cewa ya janye masa
kamar dai Nuhur Bado shi ma dai ɗan takarar Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya kofi ta daga zaben inda ma koyi bayani dalilansa da cewa
wannan guri ko fitilu ma babu a cikin duhu suka ce ai zaben nan muka ce mu ba za mu yi ba mun jawo hankalin jam'iyya ta ƙasa har muka kai ga magana da chi national chairman na jam'iyya ya umurce su da su dakatar da wannan zabe sai Allah ya kai mu gobe da safe gwamna tare da chairman din committee da aka tura su yi zaben nan suka ce su dole sai an yi da daren nan saboda akwai wani isani wanda ba su taba yin irin shi ba suka ba masu kada ƙuri'a suna ganin idan an bari ya kwana wannan isani zai mutu dole sai an sake fidda suka yi ruwa suka yi tsaki suka ce dole a yi zaben nan da daren nan ni a madadina na ɗan takara da magoya bayana muka ga wannan haɗaka da suka yi ba za a mana adalci ba kuma mun sanarwa uwar jam'iyya cewa idan ba a dakatar da wannan kwamiti an yi musu kiranye sun koma ba aka mana sabon kwamiti to ba za mu shiga wannan zaɓe na fidda gwani ba.
Kamar dai jam'iyyar APC ita ma PDP an kai ruwa rana kuma har uku daga cikin 'yan takara bakwai suka fice daga zaɓen bisa zargin cewa ba ya yi adalci ba. 'Yan takarar da suka haɗa tsohon mataimakin gwamnan jihar Honorable Sa'adu MC Tahir da Dr. Umar Ardo kana kuma da wani na kusa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar wato Adamu Wadibo. To sai dai ko yayin da wasu ke zargin rashin adalci su ko shugabannin jam'iyyar PDP a jihar na koyabawa ne da yadda malamura suka gudana. Honorable Abdullahi Adamu Firimbe tsohon kwamishinan yaɗa labaru shi ne ma sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawan.
To lalle Abdulaziz zaɓe na fidda gwani a nan jihar Adamawa ana kan gudanar da shi yanzu da muke magana da kai kuma alhamdulillahi wallahi duk abubuwa da ya kamata a yi na yin zaɓe dokoki tantance ainihin masu yin zaɓe an yi shi an gama lafiya sannan kuma kafin ma shiga zaɓe sun da aka zanna mitin da ƴan takarar nan guda bakwai baki ɗaya suka faɗi yanda suke so a yi zaɓe kuma suka faɗi yanda suke so a jefa musu ƙuri'unsu da kuma dai duk wani tsari san da aka amince da shi kafin aka shiga wannan batu na ainihin wato yin kada ƙuri'a na zaben fidda gwani a jihar Adamawa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP sannan kuma lalle akwai wasu ƴan takara guda biyu wanda aka ce sun janye kamar shi Alhaji Adamu Dubo ya ce saboda a samu zaman lafiya da kuma sauransu shi yasa ya ce shi ya janye kuma a ci gaba da zaɓe lafiya akwai kuma Honorable Sa'adu MC Tahir shi ma ya janye daga wannan takara ɗin dukansu to alhamdulillahi wallahi duk dai ba wani abu da mu za mu ce sai dai mu ce Allah sabarka sannan kuma idan aka gama fidda aka gama zaɓe za mu san wane ne Allah ya ba wannan kujera kafin nan kuma haɗu duka a mara mishi baya wajen shiga ainihin babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya.
Ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto cikin dare ana can ana kai goro da marine a jam'iyyun biyu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka. Daga Yola a Nigeria.